anake karshen cotar mi a dangare dike fati a shela maganin musiba da fargaba
ya kamfaci
ha nake karshen cotar mi a dangare dike fati a shela maganin musiba da fargaba yayi share rabin da zai zo a can gaba ashe da ke shewi ke ta nuni hakan ya saba ki fargaba a gaskiya wanda duk yake kin fatiya ba za mu so shi ba ashe a dole sai da ke tun da zamanin zamanin ku ne sara ashe wani tambaye ku ne da ya fatiya ta samu sunan ta duk da dai lamarin ta ne da ya fatiya ta samu sirrin ta sarfin jokunan mu ne ku ba na amsa ta tambaya ta sanin akan ci gaban mu ne zama da shawuta gini da shawuta zage koina da shawuta zama bankwatance da shawu in yanta jingina cikin sanin shawu na fatiya ta zamsa nan na koina jinin mutunci jinin karamci uwa bin san diyanta ne fatiya halin ki halin murad ne zama da tashin ki daga an ganki za a san marta farki ne abinda duk sai da ta nema ga shewto za ya ba ta ne ki yarda mu na ki ne fatiya saboda aikin mu na ki ne sarauniya kike cikin gidan shehu masayan masayan ki ne da mai fahimta muke batu yau ganin fatiha ganin ku ne nufin fatiha kawai mu so shehu ashiru ko mutum ne cikin gidan shehu cota yau wanda duk ya zo ya rako ki ne sai da san mutane sifarta ne abinda ke zuciyar fatiya yana fita fatin ta ne da san fatiya na samu san shewa haka din fatalar su ne saboda na kamkame fatiya wasu muke kin jinin mu ne faruwar faruwar ki ne da mika komai gare ki ne har wayan suke san ganin mu ne ki bani komai saboda yau kauni na kasan sawu kanki ne jinin jiki na idan akai gwaji ashe gaba ne jinin ki ne saki muna cikin garkuwar ki ne ki karamin dafa'i da ke tun da dafa'in shehu na ki ne ki karfi zona saboda san shehu tun da san shehu san ki ne da sai da karrama na zo maki saboda girman ta na ki ne to da re da mace safiyar kikin bai washe wune asira wallahi akai a cikin kizan zama na fari ne da mu kai diga binda kai a lokacin bayyanar ki ne a yanzu an matsa sai mu amma kai cikin shanin ki ne ya fatiya kallon ki kai take zuciya za ta firgice fatiya in ta sayar da kai babu wanda zai saka karkace fatiya mun sha da ke cikin shan mun ci har mun yi sakace fatiya ki nazara ga ta ka yana bidar tallafin ki ne
fatiya nake ya shi
da ke ne maza suke riskuwa da dukkan abin fida fatiya wallahi babu sauran abin fada wanda zan fada ashe da birza gada ke sarrafa ta har a cire man gada ashe fada ce ta sanya ta ka yake fadar martabar ki ne ta ma safiyar ta ne da zikiri da yawan salati aka kowa ya santa ne a inda dai sayyidar mutace ana fitowa tarar ta ne a dar ma sayyida fatiya tana cikin tarbiyar mu ne so a wanda ya kike haka ne a wanda ya ja da ke fatiya za da kushe ganin sa ne a wanda ya fi kiya bi gausi fatiya buya da bayane a dai sarsari dai na yayi na bi dar tallafin ki ne taka a hankali a wanda ya tafi ya barki wallahi sayyida bai da hankali a bayyanar sayyidar mu ta kore diga raji da jangali a sayyida zahirin mu ke kuma hakikanin baninin mu ne saya hanyar da ke gabe warai mukamin sa a cikin da'irar mu ya zarce kundubi a sayida yau cikin dalai gare ki din sun yi ladabi a din da sun gane bayyanar shewu na cikin bayyanar ki ne na shugaba kika badi ne a sayida daiman tana tafiya da tsari na zamani a masu cuta fugar zayo mun fatiya fa sami magani muradi shi yan nada ta domin jini da tsokar tana sani Sampai fatiya da gaskiya na gusar da dukkan fitintunu a san fatiya da shi yake bayyanar da koma ya bayyano a wanda ya so ta ya furu wanda ko ya cuce ta ya banu da yan wasan tuka nake yi kawai akan sai da rumune Asaida mamma tota wallahi ta izan canki tintine Asaida sheri tota yau a cikin sakin tare shani Asaida kore damuwa cutukan jiki ba mu magani a wanda duk yayi arziki Asaida cikin arzikin ku ne da babu asada dole yan fada a wanda ya san dawa gari shi yake fitowa yake bida a da iyaye yake a dole ta biya she dole ne gada a gaskiya si sa kaida ce saboda kai hajimin ta ne wanda duk yayi maku haka da yayi don ka ya tambaya ashe da an samu guzuri babu jinkiri lokacin siya amartaba ce a bayyane tinda mikiya ta fi mujiya a wanda duk ya zuba ashe ma yana zubawa cikin ku ne ya fargaba lokacin biki a wanda duk yayi doguwar tafiya shi dole yayaki a lafiyar zuciya sheshi yake zama lafiyar jiki a sai da tai kuce asiri ana ta diba cikin ta ne Asaida dan na tota domin na kusa ke min hado da ke a dan shu'aibin ki na ya mai ya fati a sanya na wasake a dai sar mamma tota ya saida fati a ki saukake a dan sar amadu ali karabo ta ka cikin ki ne dan da zuliga no harge amma domin ta mamu jira mu kan magauta kice cike adan bana bibati jane lamrori ki saukake adan sar iliya su gobir saboda fani cikin ku ne Asaida shukuran bani ki ne cikin da kayan ne ashi ku Abdurrahman saukata kare shi sausai Asaida ai mai da mana abinda duk yayi nufi yayi Asaida shaibatun muradun yana cikin hadiman ki ne aya cikin yaban nan da yau nayi amai bidar wanda yayye ban rabi onku ta kanku ne yayi ani fada na gure sharibu babban ya fanni na tausayi adan fatiya uban fatiya adan sharibu ba adan ku ne zaman fatiya nake yarshe ito tare mai adan gari dike fatiya she na maganin musiba da fargaba
zaman fatiya nake yarshe ito tare mai adan gari dike fatiya she na maganin musiba da fargaba
zaman fatiya nake yarshe ito tare mai adan gari dike fatiya she na maganin musiba da fargaba